الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أقار قوديا قال الله ساكن نامان ونرانا تجوم آدن چيغ بدكرات من اللتاهنا الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة زام تاشي المسألة السابعة ما يجب له الوضوء مسألة تبقي tana magana akan abinda arwalla ke washe ba sanadiyarsa wa yajibu alal mukallif fi'lul wudu'i lil umuri al-atiya yana wajaba akan dukkan wanda ya balaga kafin yayi arwalla to ya tabbatar da ma'ana ko kuma wa yajibu alal mukallif mukallaf yana wajaba akan wanda yake balagi fi'lul wudu'i yayi alwalla lil umuri al-atiya dan al'amuran da za su zo na farko shine as-sala wajibi ne mutun yayi alwala domin yin sallah wannan kuma li hadisi ibn umar saboda hadisin ibn umar marfu'an hadisin da aka daga shi aka jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur Allah bai karban sallar da aka yi babu alwala ko wala sadaqatan min gulul ko kuma sadaqa wadda tace ta gulul ma'ana kayan da aka sata musamman ma kayan jama'a mutum ya saci wani abu ya boye kayan araba to abinda aka yi sadaka da irin wannan Allah baya karban wannan sadaka haka sallar da aka yi babu alwala Allah bai karanta abu nabi daga cikin abin da yake wajibi a yi masa alwala at-tawaf bil bayt al-haram fardan kana aw naflan ko tawafi na daki mai al-hurma fardan kana aw naflan farilla ne ko ko nafila wannan tawafin na farilla ne ko na nafila to wajibi ne mutun yayi alwala kafin yayi shi wannan kuma li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama saboda aikin manzon Allah haka yayi fa innahu tawadda'a manzon Allah yayi alwala summa tafa bil bayt sannan yake wayi wannan daki na Allah wa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fadar manzon Allah da yake cewa at-tawafu bil bayt salah tawafin wannan ɗakin sallah ne illa anna Allah abaha fihi al-kalam bambancin shi da sallah Allah ya halitta magana a cikin sa ko da mutum na yin tawafi yana iya yin magana amma sallah fa bai ya halitta sai dai larura waliman ihil ha'id min at-tawaf da kuma hana wanda yama mai haila take wayi wannan ɗaki a halin tana al'ada hatta tatkhura sai ta yi tsarki ko ina wannan shi ke nuna wajibi ne kenan tawafi in mutum zai yi shi ya alwala na uku masul mushafi bi basharatihi bila ha'ilin taba alqur'ani da jikin shi babu wani shamaki mubasharatan nisa hannun shi ba wani shamaki a tsakanin shi da qur'anin ba bi qawlihi ta'ala dan fadar Allah ta'ala la yamassuhu illa almutahharun ba masu taba alqur'ani sai almutahharun anan wasu suke cewa almutahharuna anan ana nihin almalaika sannan wannan lamirin na la yamassuhu hudin nan lamiri ne ya'udu ila lawhil mahfuz la ila alqur'an yana komawa ne ga lawhil mahfuz ba qur'ani ba da haka waɗanda suka ce ya halitta a dauki alqur'ani koda babu alwala wannan shine tawilin da suka ma wannan aya cewa nan ana magana akan lawhul mahfuz ne ba wai alqur'ani ba sannan almutahharuna nan ana nihin suwa ma'ana waɗanda aka tsarkake suwa ne ne aka tsarkake su ne mi mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma da ma yu'maru ko da haka sai suka ce kenan an so mutun in zaka dauki alqur'ani kai alwala amma ba wajibi ba saboda wannan lamiri ne ya'udu ila lawhil mahfuz la ila alquran ina ba ta an fahimta almutahharuna ana nihim malaika ko su kuma wadanta suka ce a ya musu hu din nan ya ud ila alquran saboda mi aka ce farkon kahin zuwa wannan aya wala uqsimu bi maqdi ko babu araran mu ya cikin goko guda to abai da hankali ar da alquran suka ce wannan lafazin yana koma ne zuwa ga alquran almutahharuna kenan masu alwala masu tsarki wannan shine tawilin da suka yi wal qawli sallallahu alaihi wasallama da kuma hadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ya musul qur'an illa tahirun ba mai taba alqur'ani sai mai tsarki nan ma suka ce at-tahir na ananihim mai alwala su kuma wanda suka ce la at-tahir anan ananihim ba mai taba alqur'ani sai tahirun tahir anan shine tsarkakakke waye tsarkake mu'mini shi mai tsarki ne saboda Allah ya ce innamal mushrikuna najisu mushrikai najasa ne yana wanda ba musulmi ba bai halitta ya taba alqur'ani ba ina ba ta an fahimta al mas'alatu thamina mas'ala ta takwas ma yustahabbu lahu alwudu abinda ake so ayi a cikin arwalla yustahabbu alwudu an so ga alwala wa yundabu kuma sunna ne fil ahwal taliya a cikin halayen da za su zo game da arwalla abubban da ake so ayi na farkon su inda zikrillahi ta'ala inda ake son ayi arwalla abinda ay can bambancin shi da can abinda yake wajibi ayi arwalla dan sanan kuma ma yustahabbu lahu alwudu abunda mustahabbi ne in za ayi shi ayi arwalla yustahabbu alwudu an so ayi arwalla wa yundabu sunna ne ba wajibi ba fil ahwal taliya a halayen da za su zo inda zikrillahi ta'ala a lokacin da mutum zai yi zikirin Allah to an so yayi arwalla amma ba wajibi bane wa qira'atul qur'an a lokacin da mutum zai karanta alqur'ani an so yayi arwalla na biyu inda kulli salah wurin kowace sallah an so mutum koda yana da arwalla ya sake alwala mustahabbi ne in kina da arwalla ki ta sallah azhur ya halitta kila asr da ita amma an so in san samu ne ki jaddada limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam ala zalika saboda dawamar manzo Allah akan haka duk sallah yana alwala kama fi hadisi Anas kamar yanda yazo a hadisin Anas qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace annab sallallahu alaihi wasallama ya kasance yatawaddau inda kulli sala yana arwalla a wajen kowace sallah ko hadisin da Imam Bukhari ya rawaito na uku yustahabbu alwudu' liljunubi an so yin arwalla ga mai janaba idza arada an ya'uda liljima ma'ana in yayi nihin ya sake kwanciya da matarsa to ya sake yin alwala an so shi ma mustahabbi ne ba wajibi ba aw arada an-nawma ko ko yayi ne barci yayi nihin barci bayan ya sadu da iyalin sa yana son yayi barci ka yi wanka to an so yayi alwala mustahabbi ne ba wajibi ba aw al-akli ko kuma lokacin da mutum zai ci abinci an so yayi arwalla aw shurbi ko ko zai sha wani abin sha kaga ko inda wajibi ne ai da an ba da aiki da ko murci zaki ci sai kin yi arwalla duk abin da zaki tamana sai kin yi alwala ko wannan kenan li hadisi abi sa'id al-khudri saboda hadisin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idza ata ahadukum ahlahu in dayanku ya zo ma iyalin sai ya sadu da su ko zai sadu da su ya sadu da su summa arada an ya'uda sannan yayi nihin ya koma fal yatawadda yayi arwalla kenan kun ga wannan umurni ne na istihbab ma'ana mustahabbi ne ba wai wajibi ba wannan hadisin muslim ya rawaito shi wal hadisi aisha radiyallahu anha daga hadisin aisha da Allah ta tabbata gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana idza arada an yanama ya kasance idan yana son yayi barci wa huwa junubin yana da janaba tawadda sai yayi arwalla wudu ahu lisala'ira alwalla shi ta salla qabla an yanama kahin yayi barci wa fi riwayatin lahu laha a wata riwaya ta aisha fa arada an ya'kula aw yanama ko kuma yayi nihin ya ci abinci ko ya sha wani abu ko kuma yayi bacci yana da janaba sai yayi alwala abu na hudu daga cikin abubuwan da ake son ayi alwala Al-wudu'u qabla al-ghusli. Arwala kahin mutun yayi wanka. Wanka ya kawo mutun na janaba to kahin yayi shi kenan an soye alwala. Ita ma alwala ba wajibi bace kenan alwalar da ake yi a wajen wankan janaba. Li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin Aisha yadda Allah tabbata a gare ta qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza ightasala min aljanabati ko idan zai yi wankan janaba yabda zai fara fa yaghsilu yadayhi ya wanki hannayensa ma'ana tafuna hannayensa summa yafrughu bi yaminihi ala shimalihi sannan sai debo ruwa ya zuba ya debo ruwa da hannun shi na dama ya zuba akan hannun shi na hagu fa yaghsilu farjahu sai ya wanki farjinsa summa yatawaddau wudu'ahu lis-salah sannan yayi alwala irin alwalar da yake yi ta sallah har zuwa ƙarshen hadisin shi ma muslim ya rawaito shi nabiyar daga cikin abubuwan da ake so a ma alwala inda nomi a wajen barci in mutun zai kwanta an so yayi alwala sannan ya kwanta li hadisul barra bin azib saboda hadisin barra dan azib radiyallahu anhu qala yadda Allah ta tabbata a gare shi yace قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا أتيت مجزعك إنك زور كنتيرك فتودع إئر والله وضوءك للصلاة إرن أرولك تصلى ثم ارتجع على شقك الأيمن سننك كنت أكنس آجن جكينك بانجر داما وأن حديث هذا هو قرشان حديث شيما Bukhari ya rawaito shi ina kuma nan ne ƙarshen babin subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi